Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya dake birnin Gwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 27 ga watan Afrilun shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sura ce tare da Safiya ta sada sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabannin Korea ta Arewa da Koriya ta Kudu sun amince su yi aiki tare wajen cimma manufar kawo ƙarshen yakin Koriya da kuma kafa tubalin ci gaba da tattaunawa da juna. An rantsar da tsohon daraktan hukumar da ƴan asirin Amurka Mike Pompeo a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin waje. Jami'an shige da fice Amurka suna kokarin yin canji a tsarin da zai bada damar tuhumar iyayen da aka kama suna ƙetaro kan iyaka ta barauni hanya da ƴaƴansu.
To kayan labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya wajen shawo kan rikice-rikicen da ke faruwa. Haka kuma za ku ji labarin dokar hana kiwo da aka kafa a wasu jihohi a Najeriya.
Gwamnoni da suke wayannan jihohi da ake yawan samun matsala domin su keɓe wurare da za a samu a sa ciyawa a samu.
Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger an ƙayyade sadakin aure. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun cimma yarjejeniya don cimma burin ganin an kawo ƙarshen yakin Koriya da ganin an samu maslaha da ci gaba da tattaunawa a wani taro mai tarihi da suka yi a Panmunjom. Shugabannin biyu sun runguma juna a yau Juma'a bayan wani bikin sa hannu a yarjejeniyar na haɗin gwiwa wanda ya kawo ƙarshen taron. Yayin da suke magana da manema labarai jim kaɗan bayan bikin, sun bayyana cewa Koriyoyin biyu sun amince manyan sojojinsu za su yi wani zaman tattaunawa a watan gobe da nufin rage ƙiyayyar da ke tsakaninsu. Bayan zamansu na farko da suka yi tare, Kim wanda aka fi sani da ba da umarnin gwajin makamai mai rilin zami da ke cin dogon zango, ya ce yana ganin wannan taro wata ƙofa ce mai tarihi da za ta kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Tadi lebih rosu, mereka jinan segi serem begini. Puncaknya terang aku.
Ya cipta kamar baya ba, demi keinginan dari shower worry, mana tu koma baya. Ina so inyi abinda mutane suke tsammani, na ganin wannan ya zama wata hanya ta tafiya hannu da hannu dan nan gaba. An rantsar da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Mike Pompeo a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis bayan 'yan majalisar dattawa 42 a cikin 54 suka tabbatar da mutumin da shugaba Donald Trump ya zaɓa. Da dukkan 'yan jam'iyyar Republican suka goyi baya, duka 'yan jam'iyyar Democrat kuma banda mutum 6 da kuma wani ɗan independent guda 1 da suka kada ƙuri'ar rashin goyon bayansu. Trump ya yaba da wannan tabbaci, ya kuma taya Pompeo murnar zama babban jami'in diplomasiyya Amurka na 70. Pompeo ne ya maye gurbin Rex Tillerson wanda Trump ya kora watan da ya gabata. Zai fara aiki da halartar wani taron kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO a Brussels a ranar Juma'a, inda zai tattauna da ministocin harkokin ƙasar wajen Turkiya da Italiya. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka daga nan zai wuce ƙasashen Isra'ila, Saudiya da kuma Jordan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce an zaɓi wuraren da zai yada zango ne a nuna irin muhimmancinsa a matsayin manyan abokan ƙawancen Amurka a yankin Ziyarar ta zo ne jim kadan bayan an tabbatar da shi bayan zabe mai cike da hamayya a majalisar dattawan dattijan Amurka inda ƴan majalisar Republican suke goyen bayan Pompeo. Yawanci ƴan Democrat sun koka ne akan ganin ɗan takarar ya nuna kyama ga musulmai da ƴan neman da ƴan masu neman jinsi daya. Kwamitin Shari'a na Majalisar Amurka jiya Alhamis ya amince da wani kudirin doka da zai hana koran mai bincike na musamman akan shishigin da ake zargin kasar Rasha da yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Wannan kudirin da ya samu goyen bayan ƴan jam'iyyar Democrat 10 da na ƴan jam'iyyar Republicans 4 zai daidaita tsarin bangaren Shari'a na cewar babu wanda zai iya sallamar mai bada shawara na musamman sai Attorney General inda aka idan aka same shi da laifin rashin gaskiya wasa da aiki samun bambancin ra'ayi rashin lafiya ko kuma makamancin haka wannan tsari zai ba mai bada shawara kwana 10 da ya dauka kara a kotu idan kotu ta ce korar ba ta da wani tushe za a iya maida shi a bakin aikin shi Kudurin kuma zai iya buƙatar bangaren shari'a ya sanar da majalisa idan aka nada sabon mai bada shawara kuma ya sanar da su sakamakon kowane bincike da yayi. A yayin nuna karfafan goyen baya ga mai bada shawara na musamman Robert Mueller wanda kullum yake cikin caccaka daga shugaba Donald Trump da wasu ƴan jam'iyyar Republican wannan kudurin doka ba mamaki ya zama doka duk da hamayyar da ƴan jam'iyyar na ƴan jam'iyyar Republican. Wannan dokar da ƴan majalisar dattawa hudu ne suka gabatar da ita a farkon watan nan bayan zarge-zargen da shugaba Trump yake ta yi biyo bayan binciken da ma'aikatan binciken manyan laifuka wato FBI suka yi ma ofishin lauyansa na sirri wanda ya kawo tsoron kada shugaban ya kori Mueller da shugabansa wato mataimakin babban Attorney General Rod Rosenstein. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Jaridar Washington Post ta buga wani rahoton da ke cewa jami'an kula da shige da ficen Amurka suna kokarin samar da kudirin da zai ba su damar hukunta duk wasu iyaye da aka kama suna kokarin shigowa da kananan yara Amurka ba bisa ka'ida ba. A wata takarda ta musamman da jaridar ta karba, na nuna cewa jami'an sun ce yin barazanar tuhumar iyaye da kuma daure a gidan yari shine zai zamanto hanya mafi sauki wajen kawo karshen masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba. Amma idan har kudirin ya zamanto doka to zai raba kawunan dubban iyalai kuma takardar ta ce duk iyayen da suka mika kansu ga hukuma ba za a tuhume su ba. Dokar da ake da ita a yanzu tana bari a saki iyayen domin su sadu da ƴaƴansu a lokacin da suke jiran a kammala shirin maida su iyayensu kasashensu na asali. Takardar ta ce yawan iyayen da ke kokarin tsallako da ƴaƴansu zai ci gaba da karuwa idan har ba a dauki mataki ba a cewar sakataren harkokin waje Kirsten. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke akan janye hannunta a yarjejeniyar shirin nuclear Iran ta shekarar 2015.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake neman bakin zaren magance matsalolin tashe-tashen hankula da rikicin Boko Haram, yanzu cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato US Institute of Peace sun iso Najeriya tare da alƙawarin taimakawa don magance matsalar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
A ziyarar da shugabannin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka wato US Institute of Peace suka kawo, ƴan tawagar sun magana da masu ruwa da tsaki. Tare ku da nuna majigin ta'addancin Boko Haram a Najeriya, majigin da murar Amurka ta shirya tare da gudumar wasu cibiyoyi. Tun farko a jawabinta na maraba Dr. Dawn Declay, da ke zama shugaban jami'ar Amurka a Najeriya wato AUN, ta koya ba nema da wannan yunkuri da cibiyar ta Amurka ke yi wajen magance tashe-tashen hankula a wasu ƙasashe, inda ku ta bayyana ƙoƙarin da shugaban cibiyar ma ke yi a yanzu. A jawabinta shugaban cibiyar Nancy Limbaugh ta ce manufar ziyarar tasu ita ce ilmantarwa, tare ku da zaburar da al'umma, musamman masu ruwa da tsaki game da illoli da kuma sanin matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci, kamar yadda cibiyar ke taimakawa a wasu kasashe. Hakanan Limbaugh ta yaba da irin gudunmawar da wasu ƴan sa-kai suka bada, inda mako ta bada misali da sarauniyar maharba Aisha Bakari Gombe, macen da ta taimaka a yaki da masu tada ƙera baya na Boko Haram.
That really illuminated a complex issue for many people in Washington DC.
Mudin da aka dauki matakan kan da garki, to labudda za a iya magance matsalar tashin hankali don haka ne muka kawo wannan ziyara domin taimakawa tare da neman haɗin gwiwa domin gano bakin zaren magance irin waɗannan fitintunu a Najeriya kamar yadda muke yi a wasu ƙasashe to sai dai kuma ziyarar ta su na mako zuwa ne yayin da ƴan majalisar wakilai a Najeriya ke kiran da a kafa barikin sojoji a yankin Mobi wanda a baya zama cibiyar muke ƴan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa to Madinatul Islam to wai ko me yasa ƴan majalisar daukan wannan mataki a yanzu Mr. Adamu Kamale da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali shine ma ya kawo kudirin a gaban majalisa
bisa ga dan nasaran da aka yi a zaman lafiya ya kamata a ce gwamnati su dauki mataki su gina babban barkin soja a Mubi domin ka gani ka lura kasashe da suke kewaye da Mubi ba inda akwai barkin soja kuma gari ne wanda yake da jama'a masu dimbi yawa
Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
A gaida Ibrahim Abdul Aziz An shawarci jihohin da ke fuskantar rikicin manoma da makiyaya da su kebe wuri na musamman domin makiyaya su gudanar da harkokin su Daga Abuja ga Umar Faruk Musa
Majalisa mai kula da sha'anin tattalin arziki ta Najeriya ta bada umarnin cewa a dakatar da kiwo tsakanin ƙasa da ƙasa domin kawar da tashin hankulan da ƙasar Najeriya ke fuskanta wannan da yana daya da cikin muhimman batutuwan da ita majalisa ta amince a kai bayan da ministan kula da sha'anin noma Audu Ogbe ya gabatar da rahoto wani kwamiti na bincike da aka kafa domin duba hanyoyin da za a kawo ƙarshen tashin hankalin da aka samu tsakanin makiyaya da kuma manoma bayan da aka kammala taron ne gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru na daya da cikin gwamnonin da suka yi wa manema labaru bayani dangane da wannan shawarar da aka yanke kamar da yadda ya kai mun karin haske a filar da na yi da shi.
Matsayin da aka dauka a shafance shi ne a ba da shawara ga gwamnoni da suke wayannan jihohi da ake yawan samun matsala domin su keɓe wurare da za a samu a sa ciyawa a samu ruwa a wuri yanzu za a zaunar da makiyaya a wuri daya su ci gaba da sana'a su a wuri daya kuma har ma a taimaka musu da shaɗo wanda suke ingantattu da nono mai yawa don a inganta tattalin arzikinsu. Wannan abu za a ba a Wado a Kaduna kuma muna ganin sauran jihohin su ba za su ɗauka domin a ga yadda za a zauna da planning daya. Bayan wannan kuma mun yi matsaya ga cewa na zauna a duba tsarin da aka yi na shige da fice na ECOWAS wanda bakin makiyaya ke shigowa da shanu da yawa cikin ƙasa kuma suna jawo matsaloli da yawa a ƙasar da za a gyara wannan ɗabi'a.
Wannan yana nuna kenan a yanzu an haramta kiwo na yawo na makiyaya ko Fulani ko wasu mutane a cikin Najeriya kenan ko yaya?
Haka bane yana nufin cewa jihohin da suka yi waɗannan dokoki da kuma jihohin da suke samun yawan matsalolin wannan rikicin makiyaya da shawarar da aka bayar a fara kaga kamar jihar Niger ita ba ma ta da babban matsala ta wannan rikicin ta manoma da makiyaya amma Tinubu ne ya ware daji babba wanda sun fara shirye-shiryen sa makiyaya a ciki ga Kaduna su ba za su fara na gwaji wanda ana ba da shawara ne a shawarce kowace jiha ta ɗauki wannan da za a rage wannan matsaloli amma kamar jihohi irin namu kamar Jigawa mu tuni muna da daman a hukuma ne ta dindindin mai kula da rigimar manoma da makiyaya da bukatunsu.
Kamar gwamnan Benue da gwamnan Taraba da na Plateau sun amince da wannan tsarin za su aiwatar saboda nan ne ake ta samun ɗan rigingimu na rashin fahimtar tsari na kiwon dabbobi ko shanu tsakanin yanki ba yanki.
Duka suna a lokacin wurin da aka yi mitin kaga kamar na Plateau da manya riga ya fada wannan tsari da ke wurin kuma na tabbatar gwamnan Benue da mataimakinsa ya zo kuma yana da haka tattauna kuma na Taraba da kansa ya ce a yanzu ba haka suna da ke babban wuri a saman mambila a kasan ne ake da matsaloli wanda yana ganin kuma shi ma zai iya shiga cikin wannan tsari domin a samu sauƙin lamarin.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Nigeria.
Tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya
tare da to a gaida Umar Faruk Musa. Bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda shugabannin al'umma ke ci gaba da daukan matakan kawo ƙarshen facaka da dukiya a yayin bukukuwan aure. A ci gaba da neman hanyoyin ba wa matasa damar samun aure a wannan lokacin da jama'a ke fama da halin fatara. Wakilin muryar Amerika a Yemen Islamu Muni Barma ya aika mana da cikakken bayani.
Yunkuri na baya-bayan nan shine wanda masarautar Filinge ta yi da haɗin kan kwamitin dattawan karkarar Kurfai. Waɗanda a ƙarshen wani taron tuntuɓa suka yanke shawarar ƙayyade kuɗin auren 'yan mata da na zawarawa, wato kuɗin sadaki da na kayan lefe, bayan la'akari da halin ƙangin da matasa suka shiga a sakamakon tsayawar harkokin yau da kullum. Alhaji Rafihu Marafa shine sarkin yakin masarautar Filinge.
Al'umma suna kawo kokensu musamman matasa. Da Libi ne suke tafiya bai da kuɗi, yanzu Libin babu kuɗi. Bisa ga abin da muka tattauna, ita budurwa kada a huce shi ka 300 ƙasa ga 300 ko nawa ka amsa yayi zawara wadda ta yi hito bata aihu ba, kar a huce 200 ƙasa ga 200 ko nawa kun ka shirya yayi zawara wadda ta aihu aihuwa guda ko zuwa aihuwa nawa ne, ita ma kar a huce shi ka 100 sadakin ta, ƙasa ga shi ka 100 kuma ko nawa ka amsa yayi wajen balis mun ce babu balis. Amma ana bada kuɗin tuwahi saboda ni cikin shirɗan aure akwai ci da sha da tuwaya, muka ce budurwa jika 50 ne kuɗin tuwahin ta, zawara wadda ta yi aure ta hito bata aihuwa ba ita kuma jika 30 kuɗin tuwahin ta, zawara wadda ta aihu ita kuma kuɗin tuwahin ta jika 20.
Tuni dai matasan karkarar Kurfai suka yi na'am da wannan mataki da ake shirin fara zartar da shi a farkon watan gobe.
Wagga doka da an ka hauda in ka samu ka arma umman su kan abin da gare ka kana economizan ka kaci da matarka da ka kawo. Mun ji daɗi sosai, Allah ya sa wagga doka mu samu a yi respectan ta.
Sai a so a ce ka yi arme jika ɗaruruwa kana kawai jika 700, ka yi arme jika 700 a ce maka ka yi burushe ka yi wani abu ka ci da mutane. To tun da doka ka amre gidanka ya za ka yi ba ka da abin da za ka ci da ta. Idan ma har an samu hanyar zuwa a ta a yi wani sata hoshe-hoshe, kaga wannan duka suna aikewa tun da duka ko sun ƙare.
Sai dai wasu iyayen yara sun fara gargaɗin jama'a musamman matasa domin kaucewa aikata abubuwan da suka saba wa tsarin aure a addinance.
Akwai magana da nake so in yi ma yara kanani, kakkawa da amma an yi ma abin da sauki, kakku sai kowa da almiri mata riga ka ce yau gobe in kai aime a alhagare bari tusuwa.
Magana ta biyu a faɗa mai jan kan da sabin kashin da kaka gani ni an matsala su ka kashi kaka 300 ko shi kaka 350 ka taka mota ka tafiya ka ka tafi da ka bar yarinya gida ka bar mota ta sharshi ko uwa ta ci suwa ta sha suwa in na ta ni iske ka jiya mate ko ni iske kya wata lalaka kuma san ce ni a bani kuɗi na in ta sake ni wata to a faɗa musu.
Domin dorewar aiki da wannan sabuwar doka, masarautar Filinge ta bayyana daukar matakan sa ido.
Akwai sharuɗan da zamu sanar duk wanda ya taka dokar nan za a hukunta shi da ikon Allah, amma kafin akai hukunta muna son goyon bayan al'umma, kuma wannan abun muna son duk cikin ƙasar mu ta Niger shugabanni su tsaya musamman sarakuna su yi nazari. Annabi rahama ya ce aure mafi albarka shine auren da sadakin shi da takaita wa halallun shi sun ka takaita.
Dama dai irin wannan doka ta yaki da almubazaranci a yayin bukukuwan aure ta fara aiki a Akadas da Damagaram, bayan da masarautun su suka gano cewar akwai buƙatar saka tsari a game da yadda jama'a ke neman mayar da bukukuwan aure tamkar wani taron gwada kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11:18 na safe. Yanzu kuma ga shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Ga dukkan alamu, yarjejeniyar da kulla da Iran a gefe guda da kuma Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya na fuskantar barazanar da ba ta taɓa fuskanta ba tun bayan da kulla ta a shekarar 2015 a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya dage cewa lallai sai an yi wa wannan yarjejeniya gyaran fuska, yayin kuma da Iran ke cewa ruguza wannan shiri zai sa ta ci gaba da gudanar da aikace-aikacenta na mallakar makamashin. A wannan jiko batun da shirin duniyar Amurka zai dubi akai kenan, sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kan wannan takaddama. Sunana Mahmud Lalo. A ranar 12 ga watan Mayu wannan shekara, ya kamata Amurka ta ƙara jaddada kasancewar ta a yarjejeniyar da aka kulla da Iran a gefe guda, da ita Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya a shekarar 2015 kanta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya, lamarin da yasa aka dage mata takunkumin karya tattalin arziki da aka gaba mata a baya. To amma a yan kwanakin nan, shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ɗaukan ɗimi kan ingancin wannan yarjejeniya, wanda batu ne da ya jima yana suka tun ma a lokacin yakin neman zaben sa, lamarin da ya ci gaba da nanatawa yayin ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo mai a wannan makon.
Wannan yarjejeniya ba ta da kwakwaran tushe, mara kyau ce, kuma za ta ruguje. Tun farko ma bai kamata a ce an kulla ta ba. Ina ɗora laifin kulla wannan yarjejeniya a kan majalisar dokokinmu da mutane da dama. Amma gaskiyar magana ita ce, tun farko bai kamata a ce an kulla ta ba. Za kuma mu ga yadda za ta kaya nan da ranar 12 ga wata.
A cewar Trump, idan har Iran tana son Amurka ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya, sai ta dakatar da shirin gina makamai masu linzami na nau'in ballistic, sannan ta daina tsoma bakinta a harkokin siyasar yankin gabas tsakiya. Tuni dai shugaban Faransa Emmanuel Macron, yayin wannan ziyara da ya kawo Amurka, ya amince da cewa lallai akwai buƙatar a saka waɗannan sharuɗa a cikin wannan yarjejeniya.
It's exactly what President Trump said. We have nuclear.
Kamar yadda dai shugaba Trump ya faɗa ne, akwai batun gina makamin nukiliya na gajeren zango, akwai kuma na dogon zango, sannan akwai batun kira makamai masu linzami, sannan Iran na shiga cikin harkokin da ba ruwanta a yankin. Akwai buƙatar a samar da maslaha akan wannan batutuwa.
Duk da cewa shugaban Macron ya waɗannan kalaman, Faransa da Burtaniya da Jamus sun ce Iran ɗin na bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa mata. Saboda haka akwai buƙatar sauran ɓangarorin da aka kulla wannan yarjejeniya da su, su ma su cika nasu alƙawuran, domin a ce wasu da babu gara ba daɗi, kamar yadda shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ke cewa.
I can understand that there are great worries in Israel.
Na fahimci cewa akwai damuwar da Isra'ila ke nunawa kan abin da Iran ke shiryawa. Bangaren da muka samu rashin jituwa shine hanyar da za a bi domin daƙile shirin na Iran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na da ra'ayin cewa yarjejeniyar bata gamsar da Isra'ila ba. Mu kuma muna ganin gara a ce akwai wannan yarjejeniya ko mai rashin daɗin ta, a maimakon a ce babu kwata-kwata.
I believe it's better to have this agreement, even if it's not perfect, than to have no agreement.
To yankurin da Amurka ke yi na janyewa daga wannan yarjejeniya, a cewar masu fashin baki irin su John Glaser, ka iya zubar da kimar Amurka a idon duniya kan alƙawuran da take ɗauka.
Trump can pressure the Europeans to agree to make side deals.
Trump zai iya nuna matsin lamba ga kasashen nahiyar Turai domin a sauya yarjejeniyar, wato a ƙara batun makamai masu linzami, baya ga na nukiliya, da kuma nuna goyon baya ga ƙungiyoyi a yankin gabas da tsakiya da Iran ke yi. Kuma kasashen na nahiyar Turai sun himmatu wajen ganin sun share ma Trump hawaye, amma fa idan har shi Trump ba zai janye daga yarjejeniyar ba.
To a gefe guda, kowanne mataki Iran ɗin ke shirin ɗauka idan har Trump ya ruguza wannan yarjejeniya? Muhammad Javad Zarif shine ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran.
We have put a number of options for us.
Mun tanadi wasu matakai, kuma daga cikin matakan akwai aniyarmu ta maido da shirin gina makamashin nukiliya cikin gaggawa, kuma a shirye muke mu aiwatar da hakan. Sannan za mu ɗauki sauran matakai da suka dace a daidai lokacin da muka ga ya dace.
To masu nazari kan wannan al'amari irin su Matthew Chronic na ganin idan har shugaba Trump ya nasara shawo kan ƙawayensa na nahiyar Turai, akwai yiwuwar ya nemi haɗin kan Rasha da China a gefe guda kafin ya tunkari ƙasar ta Iran da nufin sabunta wannan matsaya da aka cimma.
And Russia may actually have an economic interest in
ta yiwu ita Rasha ta kalli lamarin ta fuskar yadda take amfana ta fuskar tattalin arziki, domin ita ce take samarwa Iran ɗin ya kayayyakin na hada makamashin nukiliya, amma da kyakkyawar manufa.
To ita dai wannan matsaya da aka cimma da Iran a gefe guda, da kuma Amurka da Jamus da Burtaniya da Faransa da China da Rasha, tare da ƙungiyar tarayyar Turai, na ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ke tinkaho da su. An cimma matsayi ce bayan da Iran ta amince za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya, wanda ta ce za ta yi amfani da shi domin ayyukan cikin gida. Hakan yasa aka dage mata takunkumin da kakaba mata, matakin da ya bata damar samun wasu biliyoyin kudade. A kuma ranar 12 ga watan Mayu za a ga ko shugaba Trump zai sake jaddada kasancewar Amurka a cikin wannan yarjejeniya ko kuma akasin haka. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zlatika Hawk wacce ta hada ainihin rahoton da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Sabonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad Damban da Husaini Dangote da magaji Allah Saka, inda suka ce Salam BOA Hausa, hakika mun ji dadin yadda sojojin Najeriya suka dakile harin da ƴan Boko Haram suka yi niyyar kaiwa Maiduguri a jiya Alhamis, dan haka sai mu ce Allah ya bamu zaman lafiya. Sakonmu na gaba kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryan Amurka, dan Allah ku bamu dama domin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta baci domin kawo ƙarshen zubda jinin al'umma. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u Dokar Dunari. Sakonmu na gaba kuma suma cewa suka yi hakika samun yawaita rikice-rikice da kuma kisan gilla a wasu sashen jihohin Najeriya, musamman jihar Benue da Taraba da Zamfara da kuma Kaduna da sauransu, abin dubawa ne da kuma takaici. Da fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta dauki mataki akan gwamnatocin jihohin. Sako ne daga Alhaji Abbas Mitraida Chiledi, jihar Bauchi. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Hafiz Balarabe Gusau, inda ya ce assalamu alaikum. Tabbas abinda sanatocin Najeriya suka so yin yunkurin tsige shugaba Buhari, abin bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda su ma kansu kujerun wasu daga cikinsu suke rawar barazana.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke akan janye hannunta a yarjejeniyar shirin nuclear Iran ta shekarar 2015, amma Amurka tana aiki da kawayenta na Turai domin ganin ko akwai abin da za a yi domin inganta yarjejeniyar. Ya bayyana cewa Amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri akan makamai. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron, wanda ya kammala ziyara Amurka cikin makon nan, ya bayyana cewa yayi imani shugaban Amurka Donald Trump zai fidda Amurka daga cikin yarjejeniyar. An ba shugaban Trump zuwa ranar 15 ga watan Mayu ya tsayar da shawara akan ko zai sake kakaba wani takunkumin tattalin arziki da kasar ta cire akan Iran. A nata bangaren kuma ta amince da daina ayyukan na nuclear. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun cimma yarjejeniya don cimma burin ganin an kawo ƙarshen yakin Koriyan, daga nan an samu maslaha da ci gaba da tattaunawa a wani taro mai tarihi da suka yi a Panmunjom. Shugabannin biyu sun runguma juna a yau Juma'a bayan wani bikin sa hannu a yarjejeniyar na haɗin gwiwa wanda ya kawo ƙarshen taron.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin, da Jule Levis Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Jogil, ni Hafsa dan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.